hoto ne shida jirgin Nuhu shekaru gbon ba wurin gabi ciwon usom zuriya da moku kura kakara mata wanka wai zunubi ba kikiji farara zunubi mata ita bai gbon ba tutu banya kap amma kawai mai tsada kawai biya horaram watukuyo Nuhu raragi Nuhu ya huki jirgi rara ya cece Nuhu muni mata jindi kap a ci jirgiri Nuhu gi mata farara duk shekarun biya dina huki jirgin amma mata auki kiten kuni ba uji fa Nuhu uki lici be ba buran munguru halayen boyim dun ba cira ne ruwa tufanan biya zo mai da ba zamani nam kunduwa mu tauraram mata bauta uji farara ba.